Sunana John Emmanuel, need I just say, Sir Zolet Savi, Umbaka was suggesting Bisa Pore, suggesting Pata the way in the city of Kashamutane, Dominus Akasha and Nigeria, Mukatina Mutua, Yaya Mutu.
When you are in Wasamata Takin and the Kinuna Bachan Donsu, Akanka Shakashandra and Sanda Tamasama Miyaki, the Mania Lipoka, Watu Sas, Aluka Chinzanga Zangar, Kirai Nima Akau, Ashan Sasia, Karaka Marini Binder, one paper video, the Nuna Jami and Sandan Sasakai, Tajan Wasu, Mazaji, Buak, Asad. Daga hotel Arga bindigi daya daga cikin su akan titi a jihar Lagos yar fafutuka Aisha Yusuf na daga cikin jerin masu zanga zangar da suka bayyana a sharkwatar yan sanda dake Abuja ga bayanin ta
abin da ya fitar da mu shine mun zo mun gaci ne daga shakashan da yan sanda suke yi suna kashe yara suna cawe yara barayi ne daga an ga yaro ya sa riga mai kyau ya dau mota shikenan sai afi abi shi ko a dake shi ko a wani abu ko a kashe shi to wanne ne ba masu muka ce muna son yan police din su tsaye da scars din nan sai abin ya maka a dauke su a kai su sambisa da su sazan Kaduna da sauransu su je su abin da ya kamata su ba wai suna nan suna kakashe mutane ba tun da dai suna fadan haka ba mu ga komai ba tun 2017
jagora gangamin neman juyin juya hali wato revolution na kuma mawallafin jaridar yanar gizo ta Sahara Reporters Omoyele Sowore ya mika bukatar kawo karshen sakamakon kashe-kashen matasa a bisa dalili irin su tufar da suka sa wayoyin da suke rike da su da kuma neman diya wa iyalan waɗanda basu ji basu gani ba da suka rasa ransu
A notorious unit of the Nigerian police has been engaging in systematic and impunitous violation of human rights. But they keep killing young Nigerians across the country. They kill them for the flimsiest of excuses, including asking to see the content of their phone. We want it to be dismantled, disbanded, and every member of that unit has engaged in extrajudicial killing, violation of human rights, are transparently brought to justice. A compensation paid to families.
Shima Senator Shehu Zani ya jawabi akan dalilin fitowa zanga zanga.
SAS wato bangare ne da yan sandan Najeriya ya kamata a ce suna girmama dokan kasa babu inda za a ce yan sanda da ya kamata an kafa su saboda su kare dokan kasa su tabbatar da adalci da gaskiya ga yan Najeriya ya zama to sun zama wani abu na cin mutuncin mutane wannan zanga zanga ne da aka yi na kare yancin dan adam na kuma tabbatar cewa yan sanda ba su zama wani bangare da gwamnati ko masu mulki za su yi amfani da su ba wurin cin mutuncin mutane dalilin wannan zanga zanga kenan wanda yanzu muna ciki kuma zamu ci gaba da tabbatar da cewa duk lokacin za a yi shi muna gaba
gwamnati dai ta baza jami'an rundunar yan sanda ta musamman a yaki da manyan lifuffuka a fadin kasar waɗanda yawancin lokaci ke aiki babu inafam ko cikakkiyar shiga irin ta jami'an tsaro jarumai kamar su Faus Whiskey Davido sun shiga wannan gangamin neman a kawo ƙarshen SARS inda gwamnan jihar Lagos Babajide Sanwo-Olu ya sha alwashin daukar mataki cikin gaggawa akan batun idan ba a manta ba rundunar SARS dai na daga cikin rundunar na musamman da aka kafa a shekarar 1992 domin yaki da karuwan mugan laifuffuka CD wasu ƴan kasar sun bayyana cewa sun fara kaucewa aikin da aka kafa su domin shi a kwanan nan ma saboda waɗannan kiraye-kirayen babban sufeta ɗin sandan kasar ya dakatar da yawancin aikace-aikacen ita wannan runduna ta SARS yanzu ana dakon matakin da babban sufeta ɗin sanda zai sake dauka akan waɗannan kiraye-kiraye na ƴan Najeriya kan a soke ta gaba daya Halima Abdurrauf Murya Amurka daga Abuja Nigeria.